Gwamnatin jihar Lagos ta rattaba hannu da wasu ƴan kasuwa da za su taimaka mata wajen rarraba shinkafa ko kuma sayar da shi a lungu da sakuna na birnin na Lagos. Shi dai wannan shinkafa mai suna Lex Rice a bare ne gwamnatin jihar Lagos ta fara sai da shi bayan da ta rattaba yarjejeniya da gwamnatin jihar Kebbi inda ake noma shinkafar a Kebbi Kana a sarrafa ta a nan jihar Lagos. A cewar gwamnatin jihar Lagos Akinwumi Ambode, gwamnati ta rattaba hannu tare da dalalan ne da niyyar ganin cewa an samu wannan shinkafa a bukukuwan Kirsimeti nan da kuma na sabuwar shekara da za a shiga domin samar da sauki ga al'ummar jihar. Ga dai abin da wasu da na yi hira da su inda suke sayan shinkafan ke cewa.
I came here in the early hours of today to get Lake Rice. But fortunately, I find it very convenient.
Tace na zo nan tun da sanyin safiya domin sayan shinkafan, kuma a gaskiya na samu shinkafan cikin sauki.
Ta na ga shinkafan da ido na mutanen mu sun saya da yawa.
Ni ma na ji labarin sanye wajen kawaye na wajen su uku da suka je suka siya. Duka su kowanne ne price din sa daban, wata ta ce man 8,000, wata ta ce man 10,000, wata ta ce man 10,000.
Ana dai sai da kilogram 50 na shinkafan ne akan naira 10,012, a inda ake sai da kilogram 25 da kilo 10 akan kuɗi naira 6,000 da kuma naira 2,500. A cewar wata jami'a na ma'aikatar harkokin gona a jihar Lagos, Mrs. Ladi Akinyemi, gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne na kulla yarjejeniya da manyan 'yan kasuwa domin ganin shinkafan ya samu isa wajen kowa da kowa. Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana yarjejeniyar da suka cimma da jihar ta Lagos na samar da shinkafan da cewa abu ne da zai taimaka wajen samar da aikin yi ga 'yan jihar ta Kebbi da kuma jihar Lagos da kuma kawo ƙarshen shigo da shinkafa a Najeriya.
Na farko, Najeriya nan kusa-kusa dai tana cikin ƙungiyar ƙasashen Afrika ta Yamma wanda yake yawan mutanen da ke ciki ya fi miliyan 100. So ko kai musu abinci, sayar musu da abinci wani hanyar arziki ce wadda ta nan kawai sai mu samu kuɗi daga shinkafa fiye da yadda muke samu daga mai. Da nema shinkafa abu ne da yake sai su a ko'ina a cikin duniya, don haka in muka ci gaba da inganta abin da muke yi sai mu ci gaba da sayarwa kanmu, mu sayar da kanmu, mu sayarwa lafiyar Afrika ta Yamma, har mu sayar ma duniya. Kuma bi izinin Allah ta'ala za mu yi saboda shinkafar Najeriya to kuma daidai take, kuma ba ta fi ta kasashe da yawa ba, to daidai take da su wanda muna ya cimma wannan buri da wannan shiri da aka tsara.
Yanzu kuma dai gwamnatin jihar Ogun ta fara sarrafa makamancin wannan shinkafa a jihar ta Ogun bisa koyi da matakin gwamnatin jihar Lagos da kuma jihar Kebbi na samar da abinci a ƙasa. Babangida Spring, Murya Amurka daga Lagos.